Ayyau Alhamis 26 ga watan October nan ne kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatu 7 a gardakin da ɗan takarar jam'iyyun adawa na PDP da Labour suka shigar na neman a soke zaben da ya baiwa shugaba Bola Tinubu nasara a watan February bisa rashin cancanta a wasu fannoni mika takaddun bogi rashin samun kaso 25 cikin 100 a birnin tarayya Abuja da dai sauransu bayan dogon nazari da karanta matsayin kotun da aka fara zamanta da misalin karfe 9 na safiyar yau da mai shari'a John Nyang Okoro yayi kotun tayi watsi da bukatun jam'iyyin Labour da PDP akan sun saba ka'ida Kenneth Okonkwo lawyer kuma daya daga cikin magoya bayan jam'iyyar Labour ya nuna rashin jin dadin sa ga yadda al'amarin kotun kolin ya kaya yana mai cewa
I disagree with him that stopping witness cannot be admitted after 21 days in my own opinion stopping witness is an honor of the court
jam'iyyar adawa ta PDP ta bakin sakataren yaɗa labaranta Debo Ologunaba a shafin X wato tsohon Twitter ta ce tabbatar da shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2023 da kotun koli ta yi abun kunya ne kuma hakan ya sanya yawa ƴan Najeriya gwiwa ganin cewa sun dauka kotun koli za ta kawo musu dauki shugaban jam'iyyar APC da ta sami nasara a kotun Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi marhaban da abin da kotu ta zartar
babu shakka labarin zuciya tambayi fuska kamar yadda wancan kotu ya tabbatar cewa da abubuwan da ƴan hamayya suka kawo kotun wato an riga an watsi da su haka ma wannan kotu na koli ya dauki abubuwan nan guda 7 AA da AA wanda jam'iyyar PDP ta kawo sannan aka duba aka ga cewa duka basu cancanta a duba su a ba su wata wato muhimmanci ba saboda haka an yi watsi da su kuma abun jin dadi shine duka alƙalan nan na kotun koli su 7 kowanne ya yadda da wato wannan sakamako da aka gabatar a gaban jama'a saboda haka wannan abu ne na farin ciki kwarai da gaske amma kuma dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu domin wannan ya nuna cewa Najeriya demokradiyya ta yi nisa sosai maimakon mutane su je suna fadace-fadace da kuma kashe al'umma da tare da hankali wato an yarda cewa shari'a ita ce mutum saboda haka dole ne mu gode su ma 'yan jam'iyyun nan duk da dai ba su samu abin da suke so ba 'yan hamayya amma dole mu gode musu domin sun yarda da wato fannin shari'a a cikin demokradiyya.
A nasa bangare masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista mai nasara Kogo ya ce
yau abin da ya faru shine kotun karkashin hurumi na sashe na 239 na tsarin mulkin Najeriya ita ce kotu ta karshe ita ce kotu ta Allah isa daga kanta ba za ka iya daukaka kara zuwa ko ina ba a shari'u da ake yi a jamhuriyar Najeriya kuma shi mai girma Atiku Abubakar Peter Obi sun daukaka kara ne saboda hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 waɗanda sassa ne wanda suka ba da dama cewa idan hukunci bai ma dade ba kana iya zuwa ka daga ƙara zuwa gaba to abin da ya faru a nan shine mu suka tattara duka matakan da ake da su na shari'a aka yi watsi da su gaba daya to haka kuma aka yi akan shi ma na Peter Obi shi ma an yi watsi da su gaba daya saboda haka babu wani zabi karkashin hurumin sashe na 239 na tsarin mulkin Najeriya to yanzu dole sai a rungumi kadara an shi wannan a matsayin sahihin hukunci sannan kuma shi shugaba Bola Tinubu ya juyo kan shi ya tsaya ya ci gaba da shugabancin kasa ya mance da maganar shari'a da take damun shi wannan shari'a ta kare kuma haka ne matsayin doka yake tunda daga nan babu inda za a je gaba
tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiya a shekarar 1999 ne ake kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa a Najeriya daga kan Olufalaye da Obasanjo ya zuwa wannan lokaci na tsakanin Bola Tinubu Atiku Abubakar da Peter Obi Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya